a cigaba da gasaccin kofin kwallon kafa na mata na duniya Amurka ta doke Najeriya da ci ɗaya mai ban haushi a wasan da suka buga a Vancouver ta kasar Canada koda yake ɗan Super Falcons din sun takale da yadda ya kamata amma babu sa'a a cikin rugunzumi ne ake sai Abby Wachbaum ta kasar Amurka ta yi nasarar jefa kwallo a ragar ɗan Super Falcons ana gab da tafiya hutun rabin lokaci ungiyar ta Super Falcons zai suwo bakwai suke lashe gasaccin kofin kwallon kafa na zakarun nahiyar Afirka kuma tunda aka fara gasaccin kofin kwallon kafa na mata na duniya a shekarar 1991 Najeriya ba taba yin fashi ba a gasar na bandi Najeriya ta fara ne da yin kunnen doki 3-3 da kasar Sweden sa'ilan nan kuma sai ta buga da kasar Australia inda aka doke ta ci 2 da nema